masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Baba barka da dawowa.
Yawwa barka da haɗuwa. An sha New York.
An sha New York.
Eh.
Sai dai wannan karan baka ga aljanna ba.
Ko dai ki mun bi kofar aljannan amma sai dace.
To in aka koma a ce muna gaishe ta.
To za ku
ji da gaisuwa. Muna jira abin da yake biyo bayan gaisuwa.
Insha Allah.
To barka da dawowa.
Ah barka.
To kamar yadda muka saba za mu bude wannan fili da gaishe-gaishe an yi rashe-rashe.
Ba ka dan bakwa. Wurare
da dama ni ma an mana rashi.
Allah sarki.
Wanda babban yayanmu ta rasu a gida muna kiranta uwar yaya kuɓa uwar yaya a gidan dan binni.
Sannu.
Eh a malam fashi to mun gode ta rasu ta bar yaya da jikoki da ta tabbai ita ce babbar jika a gidan mu.
A gidan Allah sarki.
To mun yi rashin ta kware daga sai
ni.
Sannu. Da wata ce mata ce mai hada kai.
Ayyo.
To muna ma mai gida da yaya da jikoki da danki baki daya.
Allah kara musu hakuri da wannan babban rashi.
Eh jimamin wannan rashi na kuɓa uwar yaya muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga ɗarikar ikuwa a Najeriya da kuma kasashen ƙetare baki ɗaya domin rasuwar ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin su wato Reverend Dr. Panyan Baba wanda kuma ya kasance mahaifin shugaban ɗarikar ikuwa na ƙasa yanzu haka wato Stephen Panyan ya yi shugabanci shi kuma ɗan shi yake shugabanci
Allahu
akbar to ya rasu ranar Asabar din da ta gabata yau mako guda kenan yau kuma ake jana'izar sa da karfe 10 na safe a Ekwa New Karu dake jihar Nasarawa
gaskiya wannan babban rashi ne to sai dai mu yarda Allah ba dangi da iyalai duka hakuri na wannan babban rashi da
ke mahaifin sarkin Karu ne zaka me ce shi wannan dattijo yayi aiki
ba karamin mutum bane
ga wani hoto da kake gani wannan hoton da kake gani hoto ne da aka dauka a nan Amurka lokacin da ya kawo ta ziyara aiki a nan to yayi aiki a kasashen duniya da dama ɗarikan Ekwa babu shakka
an yi ba karami ba wannan ba
Allah ta namu karshen
da amin suma amin to sai kuma wannan ta'aziyya da zamu mika wa wakilinmu a Ghana Ridwan Muktar Abbas na rasuwan uyarsa Hajiya Maimuna Abbas wanda aka fi sani da Mafara a unguwar Fadama Accra wanda za a yi addu'ar ta gobe idan Allah ya kai mu sai kuma dan uwansa da ake kira Muhammad Suleiman wanda wato shi yazo addu'ar ko kuma yazo ta'aziyyar ita yasu da ta rasu ne shine da yazo ya kwana kashi yazo asabar ya kwana lahad to lahad daren kenan da ya kwanta litani bai tashi ba
sai da aka ci
gawa shi kuma ana ce mai wato Muhammad Suleiman mai inkiya gurus kuma shine wazirin sarkin askin Kumasi to shi kuma Allah ya kai shi amma shi an riga an yi addu'ar sa a unguwar Yalwa dake a nan birnin Kumasi kuma Allah ƙara hakuri ya ba dangi duka ladan wannan rashi da suka yi
to Allah ya sa su huta duka amma kuma an to bari mu mika gaisuwa ta musamman baba ga waɗanda suke sauraron shirin domin iyali ba za su rasa jin labarin wata yarinya da ake kira Aisha Bello ba wanda ta tunna ma kanta wuta ta kuma kanta cikin dinnan sabili da soyayya da ke tsakanin su da bisa ga dukkan alamu take ganin talauci zai hana auren su ta kone kwarai da gaske ta yi jinya kimanin wata daya a babban asibiti dake garin Gusautu kuma sai ranar Laraba Allah ya mata cikawa to muna mika gaisuwar ta'aziyya ta musamman ga dangi duka na Aisha Bello muna kuma madadin iyalin da suka aika suna mika godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka taimaka domin sun samu gudunmuwa tunda suka ji labarin nan a shirin mu sun ce sun samu tallafi suna kuma mika godiya ta musamman ga ɗan jarida domin gudunmuwa da suka bayar to muna fatan shi kuma wannan saurayi Allah zai zaba mishi abokiya zaman dacewa
amin Allah ba shi irin yawa mi soyayya ta gaskiya irin wancan da ta rasu
kana waɗanda suka yi alƙawarin cewa idan yarinyar nan ta warke za su daura musu aure muna fata za su dauki alƙawarin nan wannan alƙawari da suka yi za su cika shi wannan yaro yana buƙatar taimako wannan kuma bari Allah ya sa ya zama sanadin
daukakar sa da kuma samun arziki amin to sai kuma wannan gaisuwar ta'aziyya ce zuwa ga iyalai da dangi da ma sarkin zangon kuma si Sultan Umar Faruk Said na rasuwan sarkin Fawa wato Alhaji Bawa Tankusi na muna nika gaisuwa da ban girma da fatan alheri zuwa ga sabon sarki na Fawa wanda aka naɗa shi da ake kira Alhaji Muktar Ahmadu Baturi wanda shine sabon sarkin Fawa a birnin Kumasi yace yana godiya da duk mutanen da suka zo suka taya shi wato wannan bikin naɗi da aka yi musamman ma matasan zangon Kumasi karkashin jagorancin Muhammad Awal Alasan mai lafiya yace yana gaida dukan jama'a da suka je
to wannan ma gaisuwar bangajiya ce da kuma godiya daga iyalan Muhammad Nasir Maiwada wanda yake mika godiya ga dukkan yan uwa da abokan arziki da suka halarci suna da walima Khadija da Elsa Maimuna Anas ta haifa da fatan kowa ya koma gida lafiya ya kuma ce yana fata jaririyar nan da mahaifiyarta duka suna cikin koshin lafiya to Allah ya saka da alheri ya kuma ɗayyaba
amin
shi
ma garba na hali kan ba kebi yace ku fatan alheri ga dukkan malumma dake jagorancin wannan shirin a bari ya huce a gaskiya Lado ya fi tafka ƙarya
to Adamu AL maji kuma yace tanko ne yafi dungura ƙarya
ga kuma sakon nura noise tambol yace tabbi jar kun ji dukkan wanda yace amma ana wa gani tanko yafi tafka ƙarya
Adamu Idris yace lalle waɗanda sun ci gaba ƙaryata
da kuma Sha'ibu ya uke yace dukkan su maƙaryata ne amma tanko yafi ƙarya ta yaya mataccen direba ya yi tuki awa hudu
ya za ka shiga wannan motar kai da kashe tsiron ka dawo lafiya
da
kama da bayani yadda ake tuki gawa ke tuki motar awa hudu Abubakar Aliyu Garo kuma ya ce babu babban makareci kamar tanko wanda ya ce wai mutum ya mutu amma ba su sani ba har sai da suka shiga tasha za su sha mai sannan suka farga cewa ashe direban nasu ya mutu
ga wani kuma da ake kira Musa Usman CM artist yace a bari ya huce hakika in dai ƙarya ce zunzurutunta to tanko yafi zumuta
dole isa yaku gurin fulanan gombe kuma yace ha 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 mbi waya ta duka su makareta ne amma dai Lado shine babban makareci a cikin su
shi ko Mustafa Abubakar yace final shine wanda yace jariri a cikin yayi magana
Shiko dan asabe mai fata ya wuri cewa idan ana neman makareci a fadin duniyar nan ai babu kamar tanko
Shiko Jibril Umar Nabasa yace gaskiya wanda yace direban mota ya mutu saboda awa hudu basu gane ba yafi ƙarya gadin mota ko da kana da lafiya ya kuka kare ballantana kana lafira kai wannan yafi kowa ƙarya a duniya injini Jibril Umar Nabasa
to I da Musa Usman Bularafa Tabdi Jam sai kuma Bello Ahmed Dasin da Kabiru Hamza Ishaq da Sama'il Richam duka su cewa suke tanko ya fuka ƙarya
ni kuma ma to amma dai na je sabo mako a karanta dawa amma tanko to sai kuma Isa Zaradin da Ibrahim Kura da Usain Muhammad Adam sai kuma Yusuf baban gaje su ma dai duk sun bada ra'ayoyinsu akan wa ya fi ƙarya
kamar yadda muka faɗa masu saurare idan kun sha wannan labari na yau ma za ku iya garzayawa shafinmu na sada zumunta Facebook domin bayyana ra'ayoyinku kan labarin da za mu bayar a yau sana kuma kamar yadda muka ce za ku iya bada naku labaran to daga cikin labaran da aka aiko mana baba ga labarai ne da yawa ni barin fara da labarin wata mage wata mata ce amarya to barin ce amarya ce aka kasan ana kawo gara to ita wannan akwai ta da san dabbobi
Allah sarki
to da kin gara ta sai aka hada mata da yar mage
yar mage
ne kin da gidan mijin da tsera
ni lalle ne ka kin san mage na da amfani
gidan mijin da tsera ko kuma yana yawan wuri a shago ba ta so
ta saura ita kadai
ta saura ita kadai to shikenan kullun magen nan ta dame su da ɓanna shi wannan mijin nata kullum magin ta dame su da ɓanna ya rasa yadda zai yi shi ko yana son amarya
sabili
da haka a hankali wata rana mata ba ta kallo sai ya sace mage ya saka ta a cikin mota ya fita da ita waje tafiya yadda ita ta je shi kenan ya yi tafiya mai nisa da ita cikin jeji da motar sa bayan da ya je ya aje mota wani wuri sai ya ƙara tafiya ya yi tafiya ya yi tafiya
wato sai ta ƙoro ruwa can
ya ƙoro ruwa inda ba inda za ta dawo bayan ya saki hanya to shi kenan a gani shi ya kai ta inda ba yadda za a yi ta koma gashi dai sun yi nisa da kan hanya
haka
sun yi nisa da gida sai ya saki mage shi kenan ya kama hanya da yake nisa a jeji sai ya yi makuwa tun da safe yake neman yake neman hanya
inda ya aje mota
inda ya aje mota har la'asar sai ya rufe inda ya aje mota sai shi kenan sai ya buga wa matar shi waya ya gaya mata ga halin da yake ciki ga abin da ya faru sai matar tace ai tun sawoyi biyu da suka wuce magi tuntun ta dawo gida
ashe
magi ta dawo gida ai magi ta dawo gida
wato magi ta fitar da shi
magi ta fitar da shi ya
ce ba kai giya banda magi
shi da sai ce matan wato ta lika ma magin nan waya sai mun ga ne kai ta nuna miki yanda zai yabo magi ta
Magi dole ta raba ita ba ai.
To amma ka san wadanda suka san mage, wanda suka san mage baba. Mage in za ko da mage ko da kare in an za ka dauki mage ruko sai an rufe mata ido.
Haka.
In aka rufe mata ido kuma aikona na saboda tana da suna da hankalin sa. Allah ya yi su da wata irin basira da duk inda ka kai su sai sun koma gida.
Haka.
Gomi ne sai da suka sai sun koma gida shi ko dai da rabon zai sa wahala.
Kwarai kuwa mage ta badda shi.
Mage ta badda shi.
To sai wannan kuma labari shi ake kira wannan labari sunan shi wakilin boge
ko ba
wakilin boge kin san ɗan siyasa da shirye gadan zare
a ɗan siyasa da bayani da zare
wasu ɗan siyasa
da alƙawari
eh gaskiya fa akwai alƙawari
akwai ko ana cika ba cika dai akwai alƙawari eh
yawa
ba abin da ɗan siyasa ya gada kamar alƙawari
alƙawari to haka yake shi wannan ɗan siyasan ya je wani ƙauye ne yake wato zai gudanar da gangamin neman zabe
yake neman zabe kamar yadda aka saba lokacin yake neman zabe kowanne dan siyasa ya san kauye
ya san kauye yawa yace da yake tuntube su ɗan kauye yace me matsalolin ku suka ce manyan matsalolin mu guda biyu ne katal yace
wato idan ya hau mulki
kin ga ba wahala ba ne
ba wahala ya san abin da zai musu
ya san abin da zai musu eh shikenan ta farko suka ce basa muna da asibiti amma ba mu da likita ba likitoci a asibitin nan take kin san ɗan siyasa yana son ya nuna musu isa
shi yana abin nan kamun kafa ya iya kamun kafa ko kuma ya san manya ko ya san mutane ko
nan take sai ya dauko waya ya fara bugawa yana irin wannan kika ga yadda yake mazurai malam yana gayi nan dai shine ɗan gaban goshin shugaban kasa ba yana gama wayar sai ya ce musu gobe za a turo muku da likita
shikenan wato ya riga ya hada
ya gama da wannan matsala
wannan in dai wannan bukatar ku sai an biya
an gama da wannan shikenan sai ta tambaye su me matsalar ku ta biyu sai suka ce matsalar mu ta biyu babu network a garin mu baki daya
shikenan an gama shi da kariya
ga aka wada siyasa
wannan kariya yake musu
wato gaba ɗaya garin ba network
to dama musu kariyar nan suna kiranye
suna kiranye
to babu sai kuma wannan da gaskiya wadanda suka aiko mana labarai a cikin shafin mu na sada zumunta na akwai wannan labari da ke cewa an yi hira da wani mutum da aka tambaye shi matan ka nawa sai ya ce mata na hudu
lallai
to sai aka ce mishi me ka fahimta a cikin auren mata hudu kai me ka fahimta baba
eh to ni abin da na fahimta sai mazaje ne mazaje na kware kuma
to shikenan sai ya ce to ai mata hudu kamar mutumin da yake mu'amala dai da kamfanonin jiragen sama da kuma kamfanonin sadarwa to yace waɗannan kamfanonin kullun cikin gasa suke wajen kyautatawa da kuma saukin canji kowa yana kokarin ya burge ka
daga raba sa
ana gasa kowa suna gasa tsakanin su to sai aka ce mishi to me mata ɗaya fa sai ce mishi mai mata ɗaya kuma kamar mai mu'amala ne da kamfanin wutar lantarki ga yawa ɗauke wuta ga tsadar bil ga dan tsakiyar wayoyi da farfashewar transforma
wannan shi awwalin wani kuma a gare ku
da ba wanda za su gasa da su sai da suke so
lallai dai kai
to sai ce ya kuke ganin wannan magana tashi
lallai
ba ga nan mata hudu da mata din nan wane ne yafi jin jiki
gaskiya
duk da guda hudu ma an sai an ba su tukunna ce gasan
kwarai kuwa sai sun samu yadda suke
so wato kamar yadda muka bayyana za ku iya garzayawa sandanin mu na sada zumunta domin bayyana ra'ayoyin ku kan labaran da muka bayar da kuma tambayar da zamu yi a wannan dandali idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa zamu karanta waɗansu daga cikin bayanan naku da kuma labarai da kuke aikowa yanzu a madadin
baba ya koma keri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri Thank you.
mun fada.